nan fusatattun hadadin kungiyar mata sama da 20 kenan da suka hado suka fito zanga-zangan lumana a jihar Adamawan. Yadda suke nuni da cewar basu gamsu da hukuncin da babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya dake zama a Jimeta babban fadar jihar Adamawa akan cewar jami'ar APC ba ta da dan takara a zaben gwamna a zabe mai karatowa. Sannan kuma ita injiniya Aisha Dairu Ahmed Binani ba yar takara bace a wannan jam'iyya. Shugaban hadakar kungiyar wadda ta jagoranci wannan zanga-zangan lumanar Comfort Ibrahim Ezra wadda ta sheda mun cewar
dalilin da yasa muka yi wannan gangami na lumana a matsayin mu na mata, mun san watannin da suka shige an yi primary a jam'iyyar ta APC wanda ita ƴar uwar mu ta mace ina Aisha Dairu Binani ta ci zabe wanda duniya duka sun sani ba taba irin zaben primary da aka yi a jihar Adamawa kamar wannan ba. Muka wayi gari ranar Juma'a sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara APC. Mu kuma a matsayin mu na mata, a matsayin mu na kungiya, muna ga ba mana adalci ba.
Madam Duni Musa Jambutu ita ma dai ta kada baki ta dora da cewar
mu nuna bakin ciki akan abun da ya faru da zaben yar uwar mu bayan ta ci zabe da ta ci zabe kuma daga baya aka je kotu aka ce ba zabe. Mu ban buce abun da kotu ta yi ba daidai ba, amma maganar da muke kokari mu ce annan shine an nuna mana son kai. Dalili ko akwai wani abun da ake kira shi gender equality wanda har yanzu mu mata Najeriya ba mu ga an nuna mana ga maganar gender equality ba. Ba a ba mu haƙin mu na mata ba.
Hakan ta sanya na tuntubi ita injiniya Aisha Dairu Ahmed Binani wadda lamarin ya shafa tsundum ta waya ta laho nan take kuwa ta ce da mun cewar
ya kamata gaba ɗaya mu san cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama. Bai kamata a yi fushi har ya kai ga kona kacin zabe ba, a yi haƙuri. Duk abin da ya faru Allah ne, in ka samu Allah ne, in ka rasa Allah ne. Ɗan uwana mata su yi haƙuri, matasa da ransu ya ɓaci duk su yi haƙuri. Shi jarabawan Ubangiji ba ta inda baya zuwa, ta haka wannan mu ɗauke shi a matsayi na jarabawa ne. Allah ya ba mu ikon cin jarabawan.
To ko menene ma matsayar jam'iyyar APC na jihar Adamawa akan wannan batu? Duba da cewa kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa da kuma farin cikin gida ya ɓarke tsakaninsu, hakan ta sanya na tuntuɓi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda kuma haifaffen ɗan jihar Adamawa ne ke rike da wannan madafun ikon, Comrade Mustapha Salihu, wadda ya ce
kula garin Fitagori ana zaman lafiya. Ba matsala shi ne maganar kula garin Fitagori, ba amma in da aka samu matsala haka shi wannan dan takara da yake takara kundin tsarin mulkin na ƙasa ta ba da ma ilimi halal a siyasance ko a kasuwanci. To a inda ya zo ya biya kuɗin sa ya shiga takara, shi bai yi laifi ba. Kaci ya biya kuɗi kaza ya biya, kaci ya yi screening ya yi, kaci ya yi kaza, duk abin da kake yi a matsayin sa dan takara ya yi, ya bi ka kansa a za a yi zaɓe kai jam'iyya ka zo kai zaɓe mara kyau. To laifin ta ba zai zaɓe ba. Bai kamata a ce an musgura wa waɗannan yan takara
Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.